A bara ne dai kungiyar gwamnonin na Arewa ta yi alƙawarin tallafawa marayun da iyayensu mata da kuɗi naira miliyan 100. Sakatariyar gwamnatin jihar Nasarawa, Hajiya Zainab Ahmad, ta yaba wa kungiyar gwamnonin da tallafin ta kuma roke su da su ƙarasa cika alƙawarin nasu don tallafawa marayun. Hajiya Zainab ta shaida mun cewa sun raba kuɗin daidai wa daida inda kowace mace ta samu naira 400 da dori.
Police guda 64 muka rasa, NSS kuma guda 10, wato jami'ai 74 kenan. To sai muka raba daidai wa daida. So kowace ne gado, kowanne da aka bashi kuɗin a madadin mamacin ya samu biyar, wato 459,459 naira.
Don ku gwamnatin jiha fa ko ni tallafa muku da kuka yi tun lokacin da wannan abin ya faru?
Jihar Nasarawa ta ba su tallafin miliyan 100. Shi kuma commissioner a ciki, mataimakin commissioner, wato assistant commissioner of police, kajin ko miliyan, I'm not very sure, amma tsakanin ko miliyan 5 unsu aka ba wa mai ɗakinsa. Da ake shirin binne shi, wata kuma ba mu kafin rarraba mu sauran matan kenan. So ba haka kuma ita ma matan gwamna Hajiya Salamatu Almakura ta ziyarci matan a inda suke a Kwanga, inda because galibi wanda suka riga mu gidan gaskiya sun fito daga mobile unit na Kwanga da ke garin Kwanga, matan mamatan galibin su nan suke a ta ziyarce su ta kai musu kayan abinci.
Da masu gwamnonin Arewa sun gaya muku lokacin da za su ƙara sabiyan sauran wato kuɗin da suka yi musu alƙawarin?
Ba, gaskiya ba su ambata mana ba, su gaya mana ba. Muna fata ba nan ba da jimawa ba ko riki ba su ambaci yaushe za a yi ba, amma muna kyautan za su cika alƙawarin kuma suna kawowa. Yadda muka yi din nan an raba ta daidai wa daida, haka za a sake baiwa su wa'annan iyalan mamatan, in Allah ya yarda.
To sai dai yayin da na tuntuɓi kakakin matan jami'an tsaron da suka rasa mazajen nasu, Madam Afiniki Daniel, cewa ta yi in mata haƙuri tana cikin banki ne. Daga bisani da na kira lambar wayarta sai na ji wayar a rufe, kuma har lokacin da na haɗa wannan rahoto ban iya samun ta ba ko wata daga matan mamatan. Zainab Babaji, Muryar Amurka daga Jos a Nigeria.